Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Idris Abdullahi Bako da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 19 ga watan Mayu shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Idris da kanin labarai.
Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce a yau Juma'a ya sauka a kasar Saudiya mai masaukin bakin taron kungiyar kasashen Larabawa, wanda ya samu alantar shugaban kasar Syria Bashar al-Assad, wanda ke zaman saniyar ware kuma aminin kasar Russia. Yawan sace-sace da 'yan bindiga da fararen hula ke yi na ƙara jefa rayuwar mazauna birnin Khartoum da yaƙi ya ritsa da su cikin mawuyacin hali sakamakon ƙazamin fada tsakanin dakarun Sudan da dakarun 'yan sa-kai na RSF.
Kanon labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa 'yan sandan Najeriya sun ce sun kama ma'aikatan Amurka guda biyu da 'yan bindiga suka sace su a jihar Anambra a ranar 30 da ta gabata sun kubutar da su.
Yace ina farin cikin sanar muku cewa sanyin safiyar yau wasu dakarun haɗin gwiwa da suka kunshi sojoji da sojojin ruwa da kuma jami'an tsaron farar hula sun kubutar da ma'aikatan nan biyu da aka sace.
To a yayin da hukumar EFCC ke binciken gwamnan jihar Zamfara akan madakalan naira biliyan 70 na jihar, shi kuma gwamnan yana zargin shugaban hukumar EFCC din Abdulrashid Bawa da aikata cin hanci da rashawa a wurin sayar da motoci da kadarorin gwamnati.
Wannan gwamnati fa gwamnati ce da aka kafa akan yaki da cin hanci da rashawa. Duk abin nan aka ga ba a yi ba, to ba a san da shi bane. Yan Najeriya suna da ganin cewa akwai wani wanda ya ba daidai ba, su kai mu su gani ba za a yi bincike ba.
Muna kuma dauke da rahoto akan fatan wasu 'yan Najeriya mazauna kasar Kamaru akan sabuwar gwamnatin Bola Ahmed Tinubu da ke kama aiki nan da kwanaki 10 masu zuwa. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafi da shirin Duniyar Amurka da Mahmud Lalo zai gabatar. Za a ji kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraron ku aiko mana ta hanyar email, amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
To jama'a masu sauraron mu, ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce a yau Juma'a ya sauka a kasar Saudiya mai masaukin bakin taron kungiyar kasashen Larabawa, wanda ya samu halartar shugaban kasar Syria Bashar al-Assad, wanda ke zaman saniyar ware kuma aminin kasar Russia. Ziyarar, wacce ba bayyana ta ba, ita ce ta farko da Zelensky ya kai gabas ta tsakiya tun bayan mamayar Moscow a watan Fabrairun 2022, wanda zai baiwa shugaban na Ukraine damar yin jawabi ga shugabannin yankin da basu hada kai wajen baiwa Kiev goyon baya ba fiye da kawayenta na kasashen yamma. Shugaban ya isa birnin Jidda da ke gabar tekun Bahar Maliya kwana guda bayan shugaba Assad da ake shirin mayar da gwamnatinsa cikin kungiyar kasashen Larabawa bayan dakatar da shi da aka yi a shekarar 2011 saboda mummunar murkushe masu zanga-zangar neman demokradiyya da ya yi, wanda ya kai ga yakin basasa a kasar. Taron na kasar Saudiya ya zo ne a daidai lokacin da babbar kasar da take fitar da man fetur a duniya ke tsokana diflomasiyya a gabas ta tsakiya da ma sauran kasashen duniya. Wani jami'in kungiyar kasashen Larabawa ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP cewa gayyatar Zelensky ta fito ne daga kasar Saudiya ba kungiyar ba. Hukumomin Saudiya dai ba su amsa bukatar jin ta bakin su ba. Yawan sace-sace da 'yan bindiga da fararen hula ke yi na ƙara jefa rayuwar mazauna birnin Khartoum da yaƙi ya ritsa da su cikin mawuyacin hali sakamakon ƙazamin fada tsakanin dakarun Sudan da dakarun 'yan sa-kai na RSF. Yayin da dakarun RSF ke mamaye babban birnin kuma dakarun Sudan na kai harare ta sama akai-akai, shaidun gani da ido sun ce 'yan sanda sun ɓace ɓatkan tituna a lokacin da aka fara fada a Khartoum a ranar 15 ga watan Afrilu. Da rikici ya barke a birnin Khartoum, sojojin Sudan na zargin dakarun RSF da sata a bankuna, kasuwannin gwal, cikin gidaje da ababen hawa. Zargin da RSF ta musanta kuma ta fitar da faifan bidiyo da ke nuna mutanenta na kama barayin. Su kuma sojin sa kan suka ce wasu mutane ne ke sanya kayan RSF su yi sata domin a bata musu suna. Wasu shaidun gani da ido sun ce RSF na satar motoci tare da kafa sansani a gidajen mutane. wannan zargin kuma RSF ta musanta hakan. Fiye da maza 17,000 da aka daure a gidajen yari mafi hatsari a Sudan, gidajen yarin Kobar da Alhuda, an sako su tun lokacin da aka fara rikicin. Bangarorin biyu dai na zargin juna da laifin fasa gidan yarin.
An jima kadan Idris zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan 'yan sandan Najeriya sun ce ma'aikatan Amurka guda biyu da 'yan bindiga suka sace a jihar Anambra a ranar Talata da ta gabata sun kubutar da su. Wannan sanarwar na zuwa ne bayan wani hari da aka kai akan ayarin ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka a Najeriya da ke kan hanyarsa zuwa gudanar da wani aiki a jihar. Wakilinmu Alfonso Okoro Igwe ya aiko mana da ƙarin bayani.
'Yan sanda a jihar Anambra sun ce an kubutar da ma'aikatan Amurka guda biyu da wasu 'yan bindiga suka sace a harin da suka kai kan ayarin motocin ofishin jakadancin Amurka yammacin Talatan da ta wuce. Kwamishinan 'yan sandan jihar Mr. Echen ne ya bayyana hakan a zantawarsa da manema labarai a Oka babban birnin jihar Anambra yau. Yace ina farin cikin sanar muku cewa sanyin safiyar yau wasu dakarun haɗin gwiwa da suka kunshi sojoji da sojojin ruwa da kuma jami'an tsaron farar hula sun kubutar da ma'aikatan nan biyu da aka sace. Ma'aikatan suna nan cikin koshin lafiya kuma suna taimakawa 'yan sanda wajen cafke sauran maharan. Tun jiya Alhamis ne aka kama mutum biyu da ake zargi da hannu a mummunan harin, kuma kwamishinan ya ce mutum 7 ne suka mutu a harin, wato ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka 3 da kuma 'yan sanda 4. A cikin ma'aikatan akwai Jefferson Obayuana, Sunday Prince Ubong, Ekene Nweke, Hassan Etila da kuma Avie Kayemonde, yayin da 'yan sandan da suka mutu sun hada da Bukar Adams, Friday Morgan, Adamu Andrew da kuma Emmanuel Lubata. Bayanai daga rundunar 'yan sandan jihar sun ce ma'aikatan sun zo jihar ne don kiyasta tasirin zaizayar ƙasa a ƙaramar hukumar Obaru, kuma suna hanyar su ta dawowa daga aikin ne a lokacin da 'yan bindigan suka buɗawa ayarin motocin su wuta. Yanzu bayan jajantawa iyalai da abokan waɗanda suka mutu da kuma ofishin jakadancin Amurka kan lamarin, gwamnatin jihar Anambra ta yabawa jami'an tsaro bisa dagewarsu wajen kubutar da ma'aikatan. Muna jinjinawa jami'an tsaro da suka bi waɗannan 'yan ta'adda zaune tsaye gadangada. Muna jinjina musu da suka kubutar da waɗannan ma'aikatan, inji kakakin gwamnatin jihar Anambra Christian Aburime. Ya dai ƙara da cewa gwamnatin jihar za ta ci gaba da yin iya bakin ƙoƙarinta don ganin an kawar da ayyukan 'yan bindiga a faɗin jihar. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.
To a gaida Alfonso Sokorigwe da wannan rahoto. Ana tare ne da yadda sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Idrisu da ci gaban labaran duniya.
Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky zai shiga sauran shugabannin ƙasashen duniya 7 masu ƙarfin arziki da demokradiyya, wato G7, wajen halartar taron da za a gudanar a Hiroshima na ƙasar Japan. Wannan zai kasance tafiya mafi nisa da Zelensky zai daga ƙasar shi, wacce yaki ta addaba, yayin da mambobin kungiyar ta G7 suka sha alwashin daukar kwakwaran matakin da zai samar da zaman lafiya mai dorewa a Ukraine. Ana sa ran cewa Zelensky zai wa kungiyar jawabi ta bidiyo. Sai dai ranar Lahadi, sakataren majalisar tsaron ƙasar Ukraine, Oleksiy Danilov, ya yi jawabinsa a tashar talabijin ta ƙasar, ya ba da tabbacin cewa Zelensky zai halarci taron. Ya ce za a tsaye da shawara kan batutuwa masu muhimmanci, sabili da haka kasancewar shi a wajen taron yana da matukar muhimmanci domin kare muradunmu. Tabbacin halartar Zelensky a taron ya zo ne a daidai lokacin da shugabannin kungiyar ta G7 da suka hada da Amurka, Canada, Faransa, Jamus, Italiya, Burtaniya, Japan da kuma kungiyar tarayyar Turai suka jaddada matsayarsu ta hada kai wajen adawa da mamayar cin zali da yakin ba gaira ba dalili da Rasha take yi a Ukraine. A cikin wata sanarwa da aka fitar, kungiyar ta yi alƙawarin daukar dukkan mataki tare da haɗin gwiwa da Ukraine wajen wanzar da zaman lafiya mai dorewa a Ukraine ba da jimawa ba. Cimma wannan burin ba zai yiwu ba ba tare da janyewar Dakaru Rasha baki ɗaya ba da wani sharadi ba. Yau Juma'a hukumomin kasar Iran suka aiwatar da hukuncin kisa kan waɗansu mutane uku da aka samu da laifin tashin hankali kan dakarun tsaron daular Islamiyya yayin zanga-zangar da ta biyo bayan mutuwar Mahsa Amini a hannun jami'an tsaro a bara bisa ga cewar kotunan shari'a. An sami Majid Kazemi da Salim Mir Hashemi da kuma Sa'id Yagubi da aikata laifin muhariba ko kuma yaƙi da Allah sabili da sun daga bindiga yayin zanga-zangar da aka gudanar a Isfahan da ya sanadiyar mutuwar jami'an tsaro uku bisa ga cewar dandalin buga labaran kotun Mizan na yanar gizo.
Agai da Idris Abdullahi Bako da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Ga dukkan alamu an shiga kafar wando guda tsakanin gwamnan jihar Zamfara Bello Mutawalle da shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa da ke binciken gwamna akan badakalar naira biliyan 70 na jihar, inda shi kuma gwamnan ya zargi Abdulrashid Bawa da aikata cin hanci wurin sayar da motoci da kadarorin gwamnati. Wakilin Umar Faruk Musa a birnin Abuja ya tuntubi Abdulrashid Bawa, shugaban na hukumar EFCC, domin jin ko yana da wata kariya daga zargin da gwamnan Mutawalle yake masa.
Irin wannan abubuwa kowa na da iya maganganu yadda ya ga dama. Demokradiyya ce, gwamnati ta samu kudadenta tana nan tana ayyuka kamar yadda president ya ba da umarni a yi, ana kokarin a yi amfani da wannan kudade a gama muhimman ayyukan da ya zo ko yake son ya kammala kafin ya tafi. To babu wani abu na damuwa akan wannan, kuma ce ta yi ba ni ba, kuma an yi an kare lafiya. Muna nan mayan Allah ya saki wannan satin za mu sake advertisement a kafafen watsa labarai da jaridu na wa'insu kuma kaddarori da za mu ci gaba da sayarwa.
Wane mataki za ku ɗauka kenan dangane da wannan zarge-zargen da ya yi, kuma da kukanku ayyukan da kuke tsarawa akan shi wanda ana ganin kamar bita da kulli ne ko ramu gaya ce kile yake maku akan binciken da kuma kuka fara kan shi?
To, haka muke zargi, bincike ne an fara an ci gaba da yi, kuma kamar yadda ka sani ba mu cika son mu zo ga jaridu ba, muna waɗannan maganganu. Amma da yake wannan maganan ta zo kuma EFCC ya ga da cewa ya kamata ta yi bayanai don duniya ta fahimci cewa fa ga dalilan da yasa ake irin waɗannan maganganu suke fitowa, kuma gashi ina ganin bana ma Najeriya amma muka ɗauki mataki a matsayinmu na shugabanni aka yi waɗannan abubuwa aka faɗi dalilan da yasa suke waɗannan kame-kame da waɗannan maganganu.
Takamaimai menene kuka fara bincikowa akan shi, kuma wanne hujjoji kuka dogara da su akan binciken da kuka fara akan shi, da kuma wasu gwamnonin da kace su tuma suna nan ta heza a bincike su?
Kamar yadda ka sani shugabanninmu ne sun yi iyakan nasu kokari sun tafi, ba zan yi maganganu na abubuwan da muke yi ba akan duk wani jami'in gwamnati wanda ke bisa ko kuma wanda ke barin gado. Amma kamar yadda EFCC ta yi bayani a kafafen watsa labarai, misali yanzu akwai wani dan kwangila da ya ce an bashi kwangila ta wajen biliyan 10 kuma an bashi biliyan 4 kuma ba aikin da ya yi a nan wannan jiha din da muke magana a kanta. Akwai wani wanda ya zo jiya ya ce shi kawai yana zaune, aka yi mai da transfer din kudade wajen naira miliyan 800 har aka bashi miliyan 10 kawai ciki, ba wani aikin da ya yi, kawai ya ɗauki kudaden ya ba su. Su da ire-ire wayannan abubuwan suna nan, muna nan muna ta bincike a kai.
Kuna da shirin bincikar waɗansu ministoci ko manyan ƙasashen gwamnatin Shugaba Buhari idan ya sauka mulki?
Yanzu haka maganar da muke yi akwai tsohon minista yana nan tare da mu, kuma ka san ba da kallar da aka bankaɗo na abubuwan da ya yi. Wannan gwamnati fa gwamnati ce da aka kafa akan yaƙi da cin hanci da rashawa. Duk abin da aka ga ba a yi ba, to ba a san da shi ba ne. 'Yan Najeriya suna da ganin cewa akwai wani wanda ya ba daidai ba, su gaya mana su gani ba za a yi bincike ba. A wannan gwamnati ce fa accountant general gaba ɗaya na ƙasa fa aka kama shi yana office, aka ci gaba da bincike. To ballantana wani jami'in gwamnati wanda ke batun tafiya ko kuma wanda ke nan bisa, dan wani lokaci hasashen mutane ba wai shi ne ke sa wai a ce a'a shikenan mutum baya da gaskiya ba, ko kuma duk wani jami'in gwamnati baya da gaskiya ba, haka bane.
Umar Faruk Musa kenan a tattaunawarsa da Abdulrashid Bawa, wato shugaban hukumar EFCC a Najeriya. To yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Kamaru, inda wakilinmu Muhammad Awal Garba ya tattauna da wasu 'yan Najeriya mazauna kasar akan fatansu game da sabuwar gwamnatin Najeriya karkashin zababben shugaban kasa Asuwaju Ahmed Bola Tinubu, wanda zai kiri karagar mulki nan da kwanaki goma masu zuwa. Ga dai Awal Garba da ra'ayoyin nasu.
Sunana Abubakar Adamu Zaria, wanda aka fi sani da Baba Lalo, ma'ana Zaria City, Kaduna State, tarayyar Najeriya. A halin yanzu ni ina nan mazaunin Kamaru, saboda nan ne nake gudanar da harkokina na yau da kullum. To alhamdulillahi, wannan gwamnati ba abin da za mu yi mata sai fatan alheri, tunda muna kyauta zaton alherin ne ya kawo ta. Mun dinga roƙon Allah ya baya, Allah ya zaba mana mafi alheri, saboda al'amuran da ke damun ƙasar nan da can, musamman misali kamar batun matsalar tsaro, wanda muke roƙon Allah dama ya kawo mana wanda za dalilin shi shiga musila a samu sauƙi na tsaro. To alhamdulillahi, tunda aka zaɓi wannan shugaban ƙasa Alhaji Asiwaju Ahmed Bola Tinubu, kafin a rantsar da shi ma to ta fannin tsaro muna ganin sauƙi nan da can, haka kamar hare-hare ba kamar yadda ake kaiwa a baya ba.
Yanzu kana da ƙwarin gwiwa cewar Ahmed Bola Tinubu zai karkaɗe waɗannan mutane da suke adaban al'ummar arewacin Najeriya?
Yato alhamdulillahi, zai kasance ina da ƙwarin gwiwa, saboda ba don komai ba, ai ba shi muka ce yi ba, Allah ne muka ce yi. To kuma Allahn ba da kansa ne zai zo ya abin ba, sila ne zai kawo. To kuma a matsayin Tinubu na ɗan siyasa gogagge mai shekaru, kuma muna mashi kyakkyawan zaton mutum ne mai hangen nesa.
Shine Rabi Samaila, shugaban ƙungiyar arewacin Najeriya, mazauna Kamaru a garin Duwala. Yato fatanmu shine Ubangiji Allah ya kai mu lafiya, Allah kuma ya sa ta hau lafiya. Bayan haka nan kuma muna mika kokon baranmu da kuma wato mika wato bukatunmu a wajen gwamnatin nan. Akwai abubuwa da gwamnatocin da suka wuce wanda muke bukatun su yi mana ba su yi mana ba, musamman kamar zaɓe a waje. Bayan haka nan muna so kuma wannan gwamnatin ta ɗauki mataki a kan tsaro, musamman a arewacin Najeriya, irin kashe-kashen da ake yi. Bayan haka nan kuma ce muna shiga tsakanin kowace kabila da kabila don a samu zaman lafiya, a daina faɗan kabilanci a Najeriya. To alhamdulillah, yanzu kamar 'yan Najeriya aka ce ma Ibo, Yoruba da Hausa, muna da kaman kimanin sama da mutum miliyan 5.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba da wannan rahoton. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraren mu a tasharmu ta VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Yanzu ku ga shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Wani rahoto da gwamnatin Amurka ta fitar a ranar Litinin ta gabata ya gano cewa 'yancin walwalar yin addini a duniya na fuskantar tarnaƙi, inda ma'aikatar kukin wajen Amurka ta zayyana China, Iran, Rasha da Myanmar a matsayin ƙasashen da aka fi take 'yancin walwalar yin addini a duniya. Za kuma ku ji abin da Amurka ta ce bayan wani hari da aka yi kan ayarin motocin ofishinta da ke Najeriya. Yau batutuwan da za mu tattauna kenan a shirin na Duniyar Amurka. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a ranar Litinin ta gabata ya gabatar da wani rahoto wanda ya nuna damuwa kan yadda gwamnatocin da ke mulkin kama karya suka take haƙoƙin bil'adama a bara.
Governments in many parts of the world continue to target religious minorities using a host of methods.
Blinken kenan yake cewa gwamnatoci a sassan duniya da dama na ci gaba da musgunawa mabiya addinai marasa rinjaye ta hanyar azabtarwa, duka da kuma sa musu ido ta hanyar amfani da na'urori gami da ajiye su a wani sansani na musamman da ake musguna musu,
and so-called re-education camps.
Blinken da ya ambato China a matsayin ɗaya daga cikin ƙasashen da ke aikata kisan ƙare dangi da musgunawa bil'adama, musamman ma musulman Uyghur da ke yankin Xinjiang. Jakada na musamman kan sha'anin 'yancin walwalar yin addini Rashad Hussein shi ma ya ambaci China a matsayin ɗaya daga cikin ƙasashen da ake zargi da aikata wannan laifi.
The People's Republic of China seized, imprisoned.
Hussein ya ce ƙasar China na kamawa ko tsarewa ko kuma su kori musulman Uyghur zuwa wani sansani da aka buɗe.
Re-education camps.
Su dai kuma mun Beijing sun yi watsi da wannan zargi, suna masu cewa sansanonin da suka buɗe cibiyoyin koyar da sana'o'i ne. Sai dai hukumar nan mai ɗauke da mambobi daga manyan jam'iyyun siyasar Amurka da ke sa ido kan 'yancin walwalar addini a matakin ƙasa da ƙasa, ta ce waɗannan sansanoni wuri ne na azabtarwa. Matsayar da hukumar ta ce majalisar dokokin Amurka ma haka take kallon cibiyoyin. Nuri Takal jami'i ne a hukumar. Ga kuma tsokacin da ya yi ta kafar manhajar Zoom.
Re-education camps sounds very harmful.
Ya ce idan ka ce sansanoni ne na ilmantarwa, za ka ji kamar wuri ne da ba na cutarwa ba. Saboda haka su jami'an China suna amfani da wannan kaulin ne don su bada kama kan irin kisan kiyashi da suke yi a wannan ƙarni na 21. A yanzu haka da muke magana, mutum miliyan 2-3 'yan ƙabilar Uyghur na can suna fuskantar azaba. Waɗannan sansanoni na azabtarwa ne. Haka majalisar dokokin Amurka take kallon lamarin.
That's the sense of Congress.
To kazalika rahoton na Blinken ya taɓo Iran, Russia da gwamnatin sojin Myanmar da kuma shugabannin Taliban a Afghanistan a matsayin masu take wannan haƙoƙi na bil'adama. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Amurkan ta ce an samu cigaba a wasu sassan duniya, kamar a Jamhuriyar Tsakiyar Afirka, inda kotun da ke hukunta manyan laifuka take hukunta waɗanda aka samu da laifi wajen musgunawa fararen hula saboda dalilai na addini. Wannan kenan. To a farkon mako nan ne har ila yau wasu 'yan bindiga suka kai hari kan wani ayarin motocin ofishin jakadancin Amurka a jihar Anambra da ke kudu maso gabashin Najeriya. Harin ya yi sanadin mutuwar jami'an ofishin jakadancin Amurka biyu da 'yan sanda biyu a cewar rundunar 'yan sandan jihar.
Kakakin
majalisar tsaron Amurka John Kirby kenan yake faɗa manema labarai a fadar White House cewa an kai hari kan ayarin motocin Amurka amma babu ba Amurka a tafiyar. Saboda haka babu wani ba Amurka da aka jikkata, amma muna da labarin cewa an rasa rai. Bayanai sun yi nuni da cewa waɗanda suka rasa rayukan nasu ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka ne 'yan Najeriya. Ana kuma gudanar da bincike tare da haɗin gwiwar jami'an tsaron ƙasar. Kamfanin jalancin labarai na AP ya rawaito cewa 'yan bindigar sun buɗe wuta ne akan ayarin motocin na ofishin jakadancin Amurka a daidai hanyar ƙaramar hukumar Ogbaru da ke jihar ta Anambra, wacce na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da hararar 'yan awarin kudancin Najeriya. Kakakin 'yan sandan jihar Anambra Tukuchukwu Ekanga ya tabbatar da mutuwar mutum huɗu, inda ya ce 'yan bindigar sun kashe 'yan sanda biyu da kuma su jami'an ƙaramin ofishin jakadancin Amurka biyu sun kuma cinna wa garokinsu da motocinsu wuta. Jim kaɗan bayan harin an tura jami'an tsaro amma ba su tarar da maharan ba, waɗanda har ila yau suka yi garkuwa da wasu 'yan sanda biyu da kuma direban ɗaya daga cikin motocin ayarin. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka cikin wata sanarwa da ta fitar bayan harin ta ce jami'anta na aiki tare da jami'an tsaron Najeriya don gudanar da bincike kan lamarin. Babu dai cikakken bayani kan inda ayarin motocin jami'an ofishin jakadancin Amurka ya nufa a jihar ta Anambra, kuma ba san iya adadin mutanen da ke ciki ba a cewar kamfanin jalancin labarai na AP. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Leathers Gershon da ta taimaka wajen haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Madalla a gaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ka iko mana.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Isuhun Dilafaki. Ya ce salam muryar Amurka, kisan gillar da wasu marasa imani suka yi wa wani bawan Allah ta hanyar caccaka masa wuƙa tare da ƙwace masa wayarsa a jihar Kano, abantar da Allah wadai ne. Allah ka ji kansa, ka tona asirin azalumai. Da fatan mahukuntan jihar Kano za su dauki mataki mai tsanani akan masu hallaka mutane ta hanyar kwace musu waya. Shi kuma Shehu Adamu da Jaucewa yayi, A yayin da muke ban kwana da gwamnatin shugaba Buhari, muna fata sabuwar gwamnatin Tinubu da za ta zo ta kasance mai fada da cikawa, ba mai shafawa talakawa mai a baki ba. Allah ya sa haka, amin. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi hakika binciken gwamna Matawalle na jihar Zamfara akan zargin badakalan naira biliyan 70 da hukumar EFCC ke yi abin tashin hankali ne matuƙa. Ya Allah, ka azalta kasar mu Najeriya da shugabanni masu jin tsoron ka, amin summa amin. Sako daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce, ta ce cefanar da wasu filayen jiragen sama guda hudu da gwamnatin Najeriya ke son yi yayi daidai, domin mu talakawan Najeriya ba mu ga amfanin ba dabarai ba, a don haka gwamma a cefanar da su ko talakashi amfana da ayyukan da za a yi da kuɗin. Sako daga Jamila Ado Salati Goma ga Annabar Jau da Maimuna Aliko Auta Kafinta Yalwa da Aisha Lawal Bini Hambali da kuma Fatan Ado Salati Goma ga Annabar Jau. Wasiƙa ta gaba ma ta haɗin gwiwa ce daga baban Daman Mambande da Ali Sarkin Yaƙin Nima da kuma taso unguwar Tudu. Suka ce ya kamata mahukuntan Najeriya su ɗauki matakin gaggawa wajen shawo kan matsalar tsaro da ke neman hana yin noma a wasu jihohin Najeriya da ke fuskantar matsalar, saboda manoma su samu damar shiga daji su yi noma. To mun gode da waɗannan saƙonnin, a ci gaba da aiko mana.
Toma dalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Yawan sace-sace da ƴan bindiga da fararen hula ke yi na ƙara jefa rayuwar mazauna birnin Khartoum da yaƙi ya ritsa da su cikin mawuyacin hali sakamakon ƙazamin fada tsakanin dakarun Sudan da dakarun ƴan sa-kai na RSF. Yayin da dakarun RSF ke mamaye babban birnin kuma dakarun Sudan na kai hare-hare ta sama akai-akai, shaidun gani da ido sun ce ƴan sanda sun ɓace ɓatkan titina a lokacin da aka fara fada Khartoum a ranar 15 ga watan Afrilu. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky zai shiga sauran shugaban kasashen duniya bakwai masu karfin arziki da demokradiya, wato kungiyar G7, wajen halartar taron da za a gudanar a Hiroshima na kasar Japan. Wannan zai kasance tafiya mafi nisa da Zelensky zai yi daga kasar shi wacce yake ta'addaba, yayin da membobin kungiyar ta G7 suka sha alwashin daukar kokwaran matakin da zai samar da zaman lafiya mai dorewa a Ukraine. Yau Juma'a hukumomin kasar Iran suka aiwatar da hukuncin kisa kan waɗansu mutane uku da aka samu da laifin tashin hankali kan dakarun tsaron daular Islamiyya, yayin zanga-zangar da ta biyo bayan mutuwar Mahsin Amini a hannun jami'an tsaro a bara, bisa ga cewar kotunan shari'a. An sami Majid Kazemi da Saleh Mir Hashemi da kuma Sa'id Yagubi da aikata laifin muharriba ko kuma yaƙi da Allah, sabili da sun daga bindiga yayin zanga-zangar da aka gudanar a Isfahan da ya yi sanadin mutuwar jami'an tsaro uku, bisa ga cewar dandalin buga labaran kotun Mizan na yanar gizo. Iran ta fuskanci zanga-zanga fadin kasar bayan mutuwar Amini yar shekaru 22 ranar 16 ga watan Satumba, yar asalin Kurdawa ta kasar Iran da aka kama sabili da saba ka'idar sa suturar mata da aka gindara a kasar Iran.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare da zai zo muku a daidai ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, da zai zo da ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauki da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Idris Abdullah Bako da ya taya da gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti tare da bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan yammacin Mr. Chan, Baba Yako Makeri ne, nake muku fatan alheri, a huta lafiya, amma a dakace shirin yau da gobe, shirin matasa. Salamu alaikum.